Wato abin da ya dame mu shine wannan yajin aiki ya zama na gargadi ne. Ya zama dole saboda mun fahimci cewa gwamnatin tarayya ta ba da umarni tun shekara 21 da ta wuce cewa gwamnatocin jihohi su kyautata albashin lauyoyinsu. Ma'ana wasu haƙuna nasu ba wai albashi kawai ba amma haƙuna nasu na hadarin ayyukansu da littafai da sauransu ya kamata a yi. To jihohi da dama sun yi, amma ita gwamnatin tarayya ba mu san me yake faruwa ba, babu wani abu da ya faru. Shi yasa muke so, to bari mu kukan mu tunda kin ga cewa malaman jami'a ma likitoci suwa duk sun yi, amma mun yi shiru shekara 20 ba wasa ba ne. Shi yasa muka ce to tunda haka ne yanzu bari mu ɗauki mataki tunda kotu ma suna yajin aiki, bari mu ma mu zama mu ci arzikin abin da gwamnati take so ta yi musu.
Wannan matakin albashi ne kuke gwagwarmayan nan akai?
Wato abin da yake akwai a ofishin shugaban ma'aikata an gyara. Da in za ka fara aiki a matsayinka na lauya za ka fara a mataki na 8 ne. To daga ƙarshe kuma muka yi ta rigima dai aka mai da shi mataki na 9. To daga mata in kai da mataki na 9 bayan shekara ɗaya za ka yi jaraba ka zama mataki na 10. To yanzu idan kake dubi mataki na 9 ɗin nan, to abinda lauyoyinmu suke karɓa kenan ba sun sha wahalar wannan training ɗin. Saboda haka sai a ba su mataki na 9. To kuma 55,000 ake ba su albashi. Amma jihohi da nake miki magana ina suka gyara albashin ma'aikatansu. To mataki na 10 suke ɗauka.
Albashin nawa?
Albashinsu 50,000 ne a gwamnatin tarayya a ƙaramin ma'aikaci na mai mataki 9. Amma yanzu idan ka dubi jihohi abin zai baki mamaki. A Lagos ne Adamawa ibn Taraba dan za ka ga albashinsu ya wuce 100,000 sama. Har nan Abuja ma alƙalan kotu na majistir suna samun 100,000 sama. Amma wanda ya fi yawa muka sa jihar Imo ne shi ya fi yawa 350,000, Fatakot 200,000, duk sauran jihohi da za ka ga cewa gwamnatin lauyan gwamnatin tarayya shi yake da ƙaramin albashi fi sabilillah. Kuma muka ba da umarni a wannan abu.
To me yasa kuka jira sai bayan shekaru 21 nan ba ku tashi wannan gwagwarmayan tun abin na ɗanye-ɗanye ba?
Damu mun san haka za ta faru. Mun daɗe muna yi. Dan na shiga gwamnatin tarayya shekara 1998. To lokacin babu ƙungiyar. To bayan an tafi kuma sai ƙungiyar ta zo ta 1992. Shi ƙungiyar ta zo. To kin san tunda ƙungiya ce ya kamata a ce ta zama ta ƙasa ce ba ta ma'aikatan gwamnatin tarayya ba. To kuma kin ka zama shugaba to dole ne a ce kuma kowa ya yi ƙoƙari ya faranta a ma'aikatansa. To wannan karan mun zo mu shekara 1.5 da suka wuce. Ba mu yi komai ba sai muka ringa samun mutane manya muna gaya musu matsalarmu. Kamar shugaban sanar president mun yi magana da shi. Shugaban ma'aikata na head of service mun yi magana da shi. Mun rubuta har mun gaji. So sai muka ga abin da yake yanzu tunda shugaban za mu iya sauka daga kujera ba a wani abu ba. To gara mu ɗauki mataki yanzu. Mu tabbata cewa an biya mana buƙatunmu. Mu masu son zaman lafiya ne ai. Yawa kuma mun fahimci abin da ke faruwa a ƙasa. Saboda haka yanzu mun zama da gaske muke mun tashi daga bacci.
Solidarity forever. We shall always fight for our rights.